don't money. I'm back like the rain. Snippet bisa ganga. Salam alaikum ga mutanen da ke birane da karkara. Nazo da bayani, nazo da kalamai masu tsari don warkar da cututtuka na sihiri da safi. Kun jima da gantali kun nisan ta wajin ira. Yesu ke faman kwankwasawa kun kasa yunkura. Ambaten shi mai ceto amma hakan ta gagara. Abin ta citra to godiya ga Allah zunubai na an wanke su tas kafin mata kumbura. A gorma sin snail on the cross ain't trying to brag. When the night comes nobody get chance to walk. Better now than tomorrow. Before the road blocks we reach we ain't broke. Mun kusa mu kai ga kasan da ke habakar madara da zuma. Cewo mi diban ruwa a kwando ko ma fadama. Aka sin haka kan jawo mar illa ko halaka. Asa abaka a kullum yafi arataya. Albishirin ku ga mai garkuwa da malaria da izinin ku kuke mika kai don yanka wuya. A city on a hill ai dole ne mu bayyana. Like Genex har mun fara tara kumatu. Jita jita akan jita ne gun yan matan gari. Haba ga zahiri haske muke kaman wasu taurari. Babu shakka mun ci gaba ga dan wake a zaranda. Jarumi a masarauta ba a bukatan goni. Kazalika ga makahon da ke bukatan gani. Lafazi wanda ke da inganci tana da tsini. Ita birbela farace ko a wanga zamani. Gini akan turba mai kyau muka yi wa amani. Sutura in ba fara ba kaddara an mata rini. Talauci wankan jego ke wa jahili da mumuni. Mun fi gaban masu nasara mun ya isan sani. Tuhuma ta ake da kisa bit kawai na kashe. Allah kara hazaka na miji haka naji sun ce. Magana jari ce Allah ya mun gidan doguwa. Damuna ta kama na ga bayyanuwar shamuwa. Kallo ta koma sama shaho ke wahal da giwa. Mai da ruwa rijiya bai taba zama asara. Oxygen, you need the oxygen. Condition critical, you need the oxygen. Oxygen, you need the oxygen.
Sin lead the way to hell. Jesus bring you back to life, you need the oxygen.
We gotta speed fast, guess no need of introduction. Me here to clear road and trying to cause collision. Go hell or go heaven, love and dead on the table. Message from above, pure, spiritually hygienic. It is a nice day, we out for the gospel not coming. Yes, see a doctor for a checkup. Why not Jesus for the clean soap? Yeah, wish your dream come true. Still sleeping, I be wake up. I wonder how you look like when you appear without the makeup. Jesus the makeup because he made you up. Me talking and not responding like you do to Afro pop. Your disease unbearable for how long been on medication. When you thought it's curable, you got an outer relegation. To get a sick bed, you need a suitable connection. I'm a gospel teacher, so I give free education. Your ways are ill, you need doctor diagnosis. If the truth is known, no need for further prognosis. I'm a royalty, sorry that you cannot see the crown. Bro, oxygen, you need the oxygen. Condition critical, you need the oxygen. Oxygen, you need the oxygen.
Sin lead the way to hell. Jesus bring you back to life, you need the oxygen.
Gwanin tasu ke da satan alini. Muna da magani, zuci fari barini. Sai da kai da kwanya ake lissafin gini. Kisa da muna da rani bai taba zama addini. Kaunar maƙiyin ka ibada an fara buga gurji. Ba ni bututun magana na faɗi jama'a su ji. Don moni ka huta, babu amfanin sanar da ni idon na gaji. Mu je mu dasa tuta, mun ci nasara kan goji. Ga rundunan sojoji, zub da hawaye baƙin ciki babu anawa emoji. Tura sako ta hip hop ta fi saurin messenger. Jirgin mu ta kusan tashi muna jiran passenger. Don samun waraka yi maraba wada daga gidan carpenter. Oxygen, kana bukatan oxygen. Numfasawa da kyar da kyar abinda ya dace da kai oxygen. Amma iyakacin waɗanda suka bada gaskiya gare shi ya bada iko su zamanto ƴaƴan Allah. Glory. Oxygen, 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 you need the oxygen. Condition critical, you need the oxygen.